أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وآل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yan uwa, barkanmu da haduwa a wannan sabon darasi mai albarka wanda insha Allah za mu rika kawo tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba dan kuma yi ba, sanin tarihin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne mai muhimmanci sosai, saboda tabbatar da zuciyar mutum akan imani. Su ne mutanen da Allah subhanahu wata'ala ya zabe su domin su abuci annabin shi, domin su taimaki annabin shi wajen isar da babban aiki. Su ne mutanen da in banda annabawa alaihim assalam, duk a cikin halitta babu wanda ya kai su balantana ya fi su. Su ne mutanen da Allah subhanahu wata'ala ya zaba wa annabin shi sallallahu alaihi wasallam domin su zama mataimakan shi, su zama su ne surukan shi, su zama su ne abokan zaman shi, su ne mashawartan shi, su ne kuma masu ba shi goyon baya wajen isar da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi. Kuma su ne mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe su domin su zama su ne muhallin saukar shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ana abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam na daga hukunce-hukuncen shari'a, to a kansu ake fara gani, saboda su ne waɗanda Allah ya aje su domin su zama namuzaj, su zama kamar example gare mu. Domin Allah subhanahu wa ta'ala yakan jarrabi wasu daga cikinsu su aikata wani abu na laifi, sai annabi sallallahu alaihi wasallam idan laifin na yin bulala ne yasa a yi musu bulala, idan na yanke hannu ne yasa a yanke musu hannu, in na jefewa ne yasa a jefe su, domin ya zama misali gare mu, mu ji labari cewa ga yadda ake yin abin, saboda in ya faru a tsakankaninmu mun san yadda za a yi. Sannan su ne mutanen da Allah ya zaɓe su domin su cira to mana wannan addinin daga annabin mu sallallahu alaihi wasallam, tunda mu ba mu zamani ɗaya da shi ba, ba mu gan shi ba, to waɗanda suka yi zamani guda da shi, sai Allah ya zaɓe su ya wanke zukatansu, suka zama su ne mafifita a cikin dukkan mutane, suka zama su ne suka fi kowa rukan amana da gaskiya. Domin kuwa idan mutum ya kushe sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, to musulunci yake so ya rushe. Domin daga lokacin da aka ce abu ne aka kawo maka, kai baka ga sanda wahayin nan ya sauka ba, baga sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi zantuka nan da cikin hadisi da ayyukan shi da aka ruwaito ba. To amma waɗanda suka gani ɗin, sai aka ce maka ai ba mutanen kirki ba ne. Idan aka ce maka ba mutanen kirki ba ne, aka zubar da mutuncinsu, to mutuncin wannan wahayin ake zubar maka a idanunka. Daga sanda ka fara kokonto game da su, to kana nan kuma sai ka fara kokonto game da wai anya maku alƙur'anin nan ya cika kuwa, anya ba su tauye wani abu ba. Kamar yadda masu zagin sahabbai radhiyallahu anhum su ne kuma masu cewa wai alƙur'ani bai cika ba, kaga ba komai ya kai su zuwa ga wannan ba illa rashin ganin girman sahabbai din. Amma wayannan sahabban na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne kamar labule, ko kuma kamar katanga da ta kewaye addinin musulunci. Daga lokacin da mutum ya zamto ya rushe katangar, to addinin zai zamto ba shi da kariya. Duk ta inda mutum ya ga dama shike sai ya afkawa addinin. Kamar yadda zaka gani, duk wanda zaka ga yana afkawa mutuncin sahabbai radhiyallahu alaihim, to sai ga kuma yana kakkarya dokokin Allah ko ta ko ina. Kuma aka gaya mishi a cikin addini sai ka ji ya ce bai yadda da wannan ba. Ƙarshe ma sai ya zo ya ce bai yadda da hadisai ba. To a ra'ayin halin dai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, sannin tarihin su wato yana da matukar muhimmanci sosai bayan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda sannin tarihin su zai kara mana san su da kaunar su, zai kara mana ganin girman annabin sallallahu alaihi wasallam saboda mi saboda an ce daga na gaba kan ga zurfin ruwa to su sune na gaba din sune kuma wadanda Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi yayi bisu a cikin alqur'ani domin duk inda Allah subhanahu wa ta'ala yayi wani yabo ga wannan al'ummar ko ya faɗi wani abu na fifikon wannan al'ummar to da su ake mu sai dai mu shiga ciki saboda albarkacin su mun shiga ciki ne saboda albarkacin su da Allah ya ce wannan al'ummar kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ai ba da mu ake kai tsaye ba da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ake to amma mu mun shiga ciki ne saboda albarkar su da Allah ya ce laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim ai da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ake ba da mu ba to amma mu mun shiga ciki ne saboda albarkar su to haka da duk wata aya da Allah yake yaban wannan al'ummar tamu kun misali irin su wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nasi wa kunar rasul shahidan 'alaykum to kaga wannan duka Allah yana yaban sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne mu kuma muka samu shiga ciki saboda albarkar su to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan sun an tara su wasu daga cikin malamai suna cewa sun kai 100,000 da wajen 10,000 wani abu wasu na cewa ai sun kai yawan annabawa alaihi wasallam 100,000 da 24,000 gashi nan dai an samu wasu daga cikin malamai sun tattara sunayen sahabban har da tarjumomin su a cikin littattafai da dama misali daga cikin dai irin waɗannan littattafan wanda suka fi yin fice akwai siyaru alamin nubala'i na Imam Zahabi wanda bayan ma sahabban ya kawo har tabi'ai tabi'u tabi'ina har da yawa daga cikin malamai magabata to sannan akwai irin su Usudul Gaba na Ibn al-Asir wanda shi ma ya kawo tarjumar sahabbai sun kai wajen 13,000 haka nan akwai Al-Isaba fi Tamyiz al-Sahaba na Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani wanda shi kuma yayi ƙarin bayani ne akan littafin Ibn al-Asir din shi ma ya kawo tarjumomin sahabbai radhiyallahu alaihim da yawa 10,000 fiye da ma na shi Ibn al-Asir din sannan akwai al-Istiab shi kuma na Ibn Abdul Barri wanda shi ma ya kawo daidai bakin gurgudu dai tarihohi da tarjumomi na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan akwai irin su tajridu asma'in sahaba da sauransu duk dai ga su nan wanda duka littafai ne na tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to idan an dunkura sahabban gaba ɗayan su an su za a bada tarihin su to idan ɗaya bayan ɗaya za a yi to dole za a fara ne da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ba dan kuma ba saboda shine mafifici a cikin dukkan sahabban kuma shine farkon khalifa daga cikin halifofin addinin musulunci halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dinnan guda biyar shine na farkon su wanda kin nace sahab nace ina ambaci cewa guda biyar ne halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ji kamar ba wai haka tunda ba a saba jin biyar din ba yawanci hudu ake cewa al-khulafa'ur rashidun amma biyar ne gaskiya saboda me hujjata nan shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka rawaito ta hanyar sayyidina Safinatu bararren bawan annabi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khilafatun nubuwa 30 sana halifanci na annabci shekara 30 ne summa yu'ti Allahu al-mulka man yasha daga nan kuma sai Allah ya bada mulki ga wanda yake a wata riwayar kuma yace summa takunu mulkan daga nan kuma sai abin ya bar halifanci ya koma mulki kuma hadisi ne ingantacce isnadin shi ya inganta Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin kitabu sunna babul khulafa'i juz'i na 5 hadisi na 17 kuma hakika kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa din haka abin ya faru domin kuwa sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yayi shekara 2 ne da wata 3 akan kujerar halifanci daga nan sai Allah ya mishi rasuwa daga nan sai sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya karba daga gare shi shi kuma yayi shekara 10 da wata 6 in ka dora shekara 10 da wata 6 akan
shekara biyu da wata uku zai baka shekara goma sha biyu da wata tara haka ne ko daga nan sai sai na Usman dan Affan ya dar Allah tabe daga gare shi kuma yayi shekara goma sha biyu cip cip ka dora akan shekara sha biyu da wata tara zai baka shekara 24 da wata tara shekara 24 da wata tara daga nan sai sayyidina Ali dan Abu Talib radiyallahu anhu shi kuma ya karba sai yayi shekara 4 da wata 9 a ilayya to zai baka shekara 28 da shekara 29 da wata 6 zai baka didi in ka hada shekara 24 da wata 9 a hada da shekara 4 da wata 9 kaga ka dauki shekara 4 cip cip ka dora akan wancan 24 zai baka shekara 28 ga wata 9 can ga wata 9 nan wata 9 ga wata 9 in ka tara za su baka shekara 1 da rabi in ka dora akan shekara 28 zai baka shekara 29 da rabi daga nan sai sayyidina Hassan dan sayyidina Ali radiyallahu anhu ya karba shi kuma yayi wata 6 kaga in ka dauki wata 6 nashi da yayi kafin ya mika wa sayyidina Muawiya to in ka dauki wata 6 nan ka dora akan na sayyidina Ali ako akan na sauran kai gaba ɗaya sai ya baka shekara 30 cip cip babu ƙarin koda wata ɗaya don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar wannan duniya ne a cikin watan Rabiul Awwal kuma a cikin wannan wata na Rabiul Awwal sai na Abubakar radiyallahu anhu ya hau kan kujerar halifanci shi ma kuma sai na Hassan radiyallahu anhu ya sauka ya ba wa sayyidina Muawiya ne a cikin dai watan na Rabiul Awwal don haka halifofi shiryayyu guda biyar ne sayyidina Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه سيدنا علي بن سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه سيدنا حسن بن سيدنا علي رضي الله عنه افاراني دبار تاريخ سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه سيدنا ابو بكر رضي الله عنه yana da darajoji da yawa wanda sauran sahabbai da wannan Allah alaihim ba su da shi a wasu darajojin kuma sauran sahabban ma suna da shi amma shi ya sha gaban su sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ainihin sunan shi Abdullah ibn Usman wato ainihin sunan shi na farko Abdul Ka'ab ake ce mishi to bayan addinin musulunci ya zo sayyidina Abubakar ya zanto shine na farkon shiga addini sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zama mishi sunan daga Abdul Ka'ab zuwa Abdullah mahaifinsu kuma ana ce mishi Usman amma ana masa lakabi da Abu Quhafa wato shine Abdullahi dan Usman Abu Quhafa dan Amru dan Ka'abu dan Sa'adu dan Taimu dan Murratu dan Lu'ayyu dan Galibu dan Firu At-Taimi Al-Qurashi nasabar shi tana haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne daga kan Murratu mahaifiyarsa kuma ana ce mata Ummul Khayl sulma yar sakharu dan Ka'abu dan Sa'adu dan Taimu dan Murratu da mahaifiyar shi da mahaifinsa kakansu daya laqabi kuma sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yana da laqaba masu yawa laqabin da yafi shahara da shi shine As-Siddiq As-Siddiq dinnan Allah subhanahu wa ta'ala da kansa shi ya sanya masa saboda yawan gaskatawar shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wallazi da'a bis sidiqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun lahum ma yasha'una inda rabbihim zalika jazaa'ul muhsinin wannan ayar ta sauka ne saboda sayyidina Abubakar radiyallahu anhu kamar yadda malaman tafsiri da dama suka faɗa haka nan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Isra'ila da Mi'raj bayan ya dawo yana ba da labarin abubuwan da suka faru to da yake yana daga cikin hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kai wa mutane magana da harshen da za su fahimta ko kuma ka gaya musu abin da yake daidai da hankalinsu kafiran makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba su labarin ma ya ji ya gana da ubangiji ba sai ba su labarin kawai cewa cikin dare an yi tafiya da shi daga nan masallacin harami mai alfarma zuwa masjidul aqsa wato masallacin kudus an kai shi wannan masallacin Uhud din a daren kuma an dawo da shi daga gaya musu wannan sai suka fara abin da suka saba suka fara yin abin da suka saba wato ƙaryatawa sannan sai suka tafi kai tsaye zuwa wajen Sayyidina Abubakar ya kai Abubakarin shin ka ji abin da abokin naka ya faɗa kuwa ka ji abin da ya faɗa yace me ya faɗa yanzu kai ma za ka yarda da wannan yace ku gaya mana me ya faɗa sun ce ya ce wai a cikin daren nan da ya gabata wai an yi tafiya da shi ubangijinsa ya yi tafiya da shi ya kai shi har Baitul Maqdis sai ya ce shi ɗin ne ku ya faɗi wannan sai ya ce ƙwarai ku shi ya faɗa tun da taya a lokacin sai na Abubakar zai ce a shi na bai yarda ba sai ya ce to ai ku in dai shi ya faɗa to tabbas ya yi gaskiya tabbas gaskiya ne in dai har shi ya faɗa to tabbas gaskiya ne yanzu da ce yanzu ka gaskata shi kai fa dan kasuwa ne kana zuwa Baitul Maqdis din nan kana yin kasuwanci ka san nisan wajen nan kusan kwana 20 ake ana tafiya sannan a wata kwana 20 din wajen dawowa amma a ce a dare daya ya je ya dawo kai ka yi da wannan yana buka radiyallahu anhu sai ce to aini na gaskata shi ma abin da ya bi wannan nisa ina gaskata shi akan wahayin da ke sauka gare shi safiya da maraice wahayi ko daga sama ta bakwai yake zuwa ko gaba da nan ma daga inda mala'ika Jibril yake karɓar wahayi kai tsaye daga Sidratul Muntaha to kaga yana gaba da sama ta bakwai ma to daga wannan ranar shi ne yake kiran shi As-Siddiq mai yawan gaskatawa wannan hadisi Imam al-Hakim ya kawo shi a cikin Musnad Rukujuzi na 3 shafi na 62 zuwa na 63 haka nan Imam az-Zahabi ma ya inganta hadisi Jana Abubakar radiyallahu anhu yana daga cikin laqabobin shi ana ce mishi sahibun nabi sallallahu alaihi wasallam wato wanda ya abuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan Allah ne da kansa ya sanya masa wannan Allah ya ce wa mu'minai إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزنن الله معنا الله يتي المؤمني إذا ما هرب لا كتاشي كتاي مكي من الله صلى الله عليه وسلم بتو أي الله يا رجاء يتي مكيش كأمبتي يا كتنو من يا يندا وأنا سوا كافرتا سكا فتدشي سكا كوريش لغرم مكة ya fita yana nabiyin mutum biyu yayin da suke cikin kogo sai yake gaya wa sahibu wato abokinsa la ta hazar karkai bakin ciki inna Allah ma'ana ai Allah yana tare da mu lokacin da sai da bukan ne yake kafiran sun zo har bakin kogon da suka shiga sun zo yana kallon daga dagansu ya Rasulullah idan wani daga cikin su fayi dan tsuguna ya leko ta kasa zai ga mu ce sai da hukin sai ce Abubakar karkai bakin ciki ga duke tsammani ne da mutum biyu wanda Allah ne na ukun su kaga Allah ne ya sanya masa wannan sunan to wai shin ni tambaya anan ma wai masu su kan sai na Abubakar su rika yin sukin harshe akan shi shin suna karanta alqur'ani kuwa idan kuwa suna karanta alqur'ani to yaya suke yi da irin waɗannan ayoyi to wannan dai kaga koko kwanto babu cewa wannan ayar akan sai na Abubakar ta sauka idan ma wata ayar za su iya lankwasa ta su ce ai ba akan shi ta sauka ba akan wani ne daban to wannan kuma ya za su yi duka dai marubuta tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da cewa yayin da zai tafi hijira da shi ne sai na Abubakar ta fita yana daga cikin laqabobin shi ana kiran shi al-atqa wato mafi tsoron Allah wannan ma Allah ne da kansa ya sanya masa Allah ne da kansa ya kira shi da wannan sunan a cikin suratul layl aya ta 17 zuwa ta 18 Allah ya ce wa sai jannabu hal atqa allazi yati malahu yatazakka sannan za a nisantar da al atqa mafi tsoron Allah za a nisantar da shi daga wuta ba zai shige ta ba shine wa shine allazi yuti malahu yatazakka shine wanda yake bada dukiyar shi shine wanda yake bada dukiyar shi yatazakka yana tsarkaka ta hanyar yin sadaka da duki shi haka nan yana daga cikin laqabobin shi ana kiran shi al-Atiq yana da haka ji ana cewa Abubakar Atiqu Atiqu to wannan Atiq din ma'anar Atiqu shine Atiqullah minan nar wato wanda Allah ya intar da shi daga wuta ba zai shige ta ba amma wasu da bacin malamai sun ce ana ce mishi al-Atiq ne saboda hasken fuskar shi da kuma kyawun yanayin halittarsa amma dai abin da aka bar jayarwa shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai na bukar shi da shi yace mishi anta atiqullahi minan nar kai yantaccen Allah ne daga wuta da daga nan ne sai sahabbai suka ce mishi al-Atiq yantacce daga wuta shi ma wannan hadisin ingantacce ne Ibn Hibban ya fitar da shi a cikin sahihu nasa juz'i na 15 shafi na 280 haka nan an kira shi da al-awwahul munib al-awwahul munib wato mai yawan zikirin Allah mai yawan komawa ga Allah mai mayar da al'amuransa ga Allah shi kuma wannan an karɓo ne ma daga sayyidina Abubakar an karɓo ne ma daga sayyidina Ali radiyallahu anhu da kansa ya faɗa akan minbari yana hudba yace ala inna aba bakrin awwahum munibul qalb yace ku saurara haƙiƙa Abubakar mai yawan ambaton Allah ne kuma zuciyar shi mai yawan komawa ne ga Allah ala inna umarna sahallahu fa nasahahu haƙiƙa Umar shi kuma ya bi Allah yayi wa Allah nasiha wato ya bi Allah fa nasahahu shi kuma Allah subhanahu wataala sai ya sanya shi cikin yardaddun sai ya saka mishi amma al-Imam Ibrahim an-Nakhai yake cewa Abubakar ana kiran shi al-awwahu ne saboda tausayin shi da rangwamen shi ga al'umma daga nan kuma ana kiran shi da dattijan musulunci wato Sheikhul Islam ana kiran shi kuma Imamul Huda jagoran shari'a wannan duka sayyidina Ali radiyallahu anhu ya kira shi da wannan an haifi sayyidina Abubakar radiyallahu anhu bayan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 2 da 'yan watanni kuma ya taso ne a cikin garin Makka a nan ya girma a nan a yi wayensa kuma a tarihin musulunci gaba ɗaya shine na biyu bayan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in har za a sa sunan wani bayan na annabi sallallahu alaihi wasallam to sai na Abubakar kafin zuwan addinin musulunci da kuma bayan addinin musulunci sai na Abubakar dan kasuwa ne shi dan kasuwa ne yana yin fatauci har bayan an yi hijira zuwa Madina mai daina fatauci ne kuma wannan fataucin nasa yana yi ne don samun abin da zai hidimta wa addinin musulunci bayan kuma ya hau kujerar halifanci wata rana kawai sai na Umar sai ya gan shi ya ɗauro kayansa a ka yace ina za ka je yace ai kasuwa zai je sayyidina Umar yace masa to kuma ya za ka yi da al'amarin al'umma yace masa ai ba zai yiwu ka ci gaba da zuwa kasuwa bayan kuma ga nauyin al'umma a kanka don haka sayyidina Umar radiyallahu anhu sai ya tara manyan sahabbai aka zauna aka yi shawara to ya za a yi ake to a zaunar da shi Abubakar din ya faɗi abin da zai ishe shi ci da shi da iyalinsa har shekara ta zagayo aka zaune da shi ya kuma faɗa ya kuma karanta sosai don abin da ya faɗa din ba wani abu ne mai yawa ba shikenan sai aka duka fitar mar daga Baitul Mal kamar da na faɗa a baya yana da munaqibu da yawa yana da darajoji da yawa shine dai jagoran musulmai bayan Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam shine wanda aka rubuta sunan shi bayan annabin rahama sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ya yabe shi alqanitu wato mai yawan tsewa dare ana al-layl sajidan wa qa'imu shine wanda Allah ya yabe shi cewa amman ya'ti aminan yawmul qiyamah shine wanda Allah ya yabe shi cewa allazi anfaqa min qabl al-fatah wa qatal shine wanda Allah ya yabe shi ce masa allazi a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna shine wanda Allah ya yabe shi ce mishi al-atqa allazi itimalahu yatazakka sannan shine wanda ya bi tafarkin gaskiya shine wanda ya bi tafarkin gaskiya tun kafin sauran mutane shine badadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya amsa kiran Allah da manzonsa shine mai yawan gudun duniya mai yawan kwadayin lahira shine wanda Allah ya ce mishi sahibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine dattijan musulunci shine jagoran shari'a shine siddiqul umma shine wanda sahibin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la tahzan inna Allah ma'ana shine wanda ya gajiyar da dukkan wadanda za su zo a bayan shi shine wanda zai fara shiga aljanna bayan annabawa da manzanni alaihi wasallam sun shiga to shine farkon wanda zai fara shiga aljanna sai na Abubakar shine farkon shiga aljanna daga cikin wannan al'umma shine kuma wanda za a kira shi ta kowace kofa daga dukkan kofofin gidan aljanna shine farkon wanda ya fara bada yanki shawarar ko kuma wanda ya fara yadda da shawarar a hada alqur'ani waje guda shine al-awwahul munib mai yawan zikirin Allah mai yawan komawa ga Allah shine wanda ya yarda da ubangijinsa kuma ubangijinsa ya yarda da shi shine mai yawan tsoron Allah allazi saddaqa bis-sidiq wanda ya bada gaskiya da gaskiya shine arhamul ummati bil ummati wanda ya fi dukkan al'umma tausayin al'ummar shine wanda ya fi dukkan al'umma daraja da fifiko a wajen Allah bayan annabawa da manzanni alayhi salam shine farkon wanda ya fara ba da gaskiya ya musulunta ya miƙa wuya ga Allah da manzansa shine farkon masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan mazaje shine dattijan al-muhajirun wal ansar shine farkon dalibi a makarantar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine as-siddiq mai yawan bada gaskiya shine ar-rafiq shine ar-raqiq mai yawan tausayi ar-rafiq wato wanda ya abuci annabi sallallahu alaihi wasallam cikin tafiyarsa shine ash-shafiq mai yawan tausayi shine al-wasiq wato mai karfin riko da dogaro ga Allah shine al-atiq wanda Allah ya yantar da shi daga shiga wuta radiyallahu ta'ala amin ya daga cikin darajojin sa har ila yau sai na baka radiyallahu anhu Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yayi bishi ce allazi timalahu yatazakka amma Allah subhanahu wa ta'ala ya yayi bishi cewa shine wanda ya bada gaskiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da Allah ya ce wallazi ja'a bis-sidiq wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun wannan ayoyin duka suna yin yabo ne ga sayyidina Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu cewa hakika lalle shi yana daga cikin masu tsoron Allah matakar tsoro sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lahum ma yasha'una inda rabbihim wadannan suna da abin da suka so suna da dukkan abin da suka ga dama suka so a wajen ubangijinsu dukkan abin da suke so to Allah zai ba su zalika jazaul muslimin wannan shine sakamakon masu kyautatawa to kaga wannan bishara ne ga sayyidina Abubakar radiyallahu anhu cewa Allah ya bashi aljanna mu cewa lalle Allah zai shigar da shi aljanna a cikin jama'a masu yawan kyautatawa shine sunan al-muslimin wannan duka ya faru ne saboda kyautatawa shi wajen yin biyayya ga Allah da manzonsa da aka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya sakanta mishi da mafi kyawun sakamako haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ya sunbanta shi cewa shi zo fadlin ne wato ma'abocin fifiko kuma Allah ya yi fitaba gare shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yutu وللقرباء والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم wannan ayar Allah ya saukar da ita ne lokacin da sai na Abubakar wani mutum ya bata mishi rai saboda wani abu da ya faru sai ya ce to abin da ya saba bashi kullun yana tallafa mar sosai wajen ciyar da iyalinsa sai ya ce to ya daina to shi mutumin yana daga cikin mu'mini to amma ya biye wa munafikai wajen yada wata magana mara dadi game da iyalin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi sai na Abubakar ya faɗi wannan to sai Allah ya saukar da aya ji waɗannan ba abota fifiko daga cikin ku da kuma wadata to kada su gajiya wajen bayar da abin da za su bayar na taimakawa ga ma'abota kusanci da miskinai da kuma al-muhajirun waɗanda suka yi hijira zuwa cikin garin Madina ba su da masauki ba su da abinci ba su da iyali kuma abota fifikon nan kada su gajiya su ki taimaka musu a su ci gaba da yi wani afuwa ne su kuma su yi afuwa sannan kuma su yi rangwame gare su a ratu yi muna an yarfi Allah wa kuma shin ku ba ku so ne Allah ya muku gafara wallahu ghafurur rahim ai Allah shi ne mai gafara mai jin kai sai na Abubakar da ya ji wannan shi kenan sai ya ci gaba da bashi haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ƙarar cewa Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu shine mafificin dukkan sahabban shiddwanullahi alaihim wajen imani haka nan shi kuma shine wanda ya fi su yaqini kamar yadda Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya mishi bishara cewa shi dan aljanna ne Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar wani labari yana cewa wata rana wani makiwaci yana kiwon tumakinsa kawai sai kura ta afko cikin su ta kama masa guda daya wannan makiyayin sai ya bita ya karbi sai kura ta jiyo ta yi mishi magana sai to ya waje kula maka da tumakin naka a ranar da babu mai kula da su babu wani mai kula da su sai ni sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake bada labarin wani mutum ya ce wani mutum wata rana yana kora wata saniyarsa ya dora mata kaya mai yawa yadda jiyo gare shi ta yi magana ta ce mishi ba dan wannan Allah ya halicce ni Allah ya halicce ni dan noma sai mutane suka ce subhanallah wato sabai suka ce subhanallah saboda mamaki Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inni u'minu bizalika wa Abu Bakr wa Umar ibn al-Khattab yace to ni na bada gaskiya da wannan labarin haka nan Abu Bakr da Umar ma sun bada gaskiya kuma sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi labarin su ba sa nan ma amma wato ya bada labarin cewa su sun bada gaskiya saboda ya san kai tsaye su kawai imani ne ba kokonto shi ma nan Imam al-Bukhari ya fitar da hadisin a cikin kitabu Fadailus Sahaba babun da yake magana akan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuntu mutafizan khalilan juz'i na 7 shafi na 22 zuwa na 23 hadisi na 3663 haka nan ya sake fitar da hadisin da a cikin kitabu Fadailus Sahaba babu manaqib Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu juz'i na 7 shafi na 52 hadisi na 3690 haka nan sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya ciyar da ma'aurata guda biyu daga wani abu fi sabilillahi to za a kira shi daga kofofin gidan aljanna ya kai bawan Allah wannan kofa ita tafi alkhairi wato ana kiran shi daga kowace kofa daga cikin kofofin aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya kasance daga cikin ma'abota yawaita yin sallah na fulfuli da sauransu to za a kira shi daga kofar masu yawaita sallah wanda ya kasance daga cikin ma'abota yawan yin jihadi za a kira shi daga kofar masu yin jihadi wanda ya kasance daga cikin ma'abota yawan yin sadaka za a kira shi daga kofar masu sadaka wanda ya kasance daga cikin ma'abota yawaita yin azumin nafila za a kira shi daga wato kofar da ake kiranta ar-rayyan sai na Abubakar sai ya ce to ya rasulullahi shin kuwa akwai wanda za a kira shi ta kowace kofa ya zama to ana kiran shi ta wancan kofa ta can ba ana kiran shi ta kowace kofa ana kiran shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa kwarai kuwa kuma ina fatan kai ma kana daga cikin su shi ma wannan hadisin ingantacce ne Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabu Fadailus Sahaba باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا جزئنا بكي شافنا عشرون دا أكو حديثنا دمو أكو دا تريشنا دا ستن دا شدا جنا أبو بكر رضي الله عنه شيني ما في سوى يوار دكا متاني أو جمع ذا الله صلى الله عليه وسلم أشكين دكا مزاجي وترانا سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا أي كيشي يا سن ياشي يا جابورنشي ونياكي نا قدرت ذات الثلاثين تيزويكي تنبير عن نبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ويواني نفسه يواء أقول كني أشكين دكا متاني سيدي عائشة sai ce a daga cikin mazaji ya ma'aikin Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mahaifinta sai da Amr ibn al-As ce sai na sake tambaye shi sanan sewa ina sanan sai Umar dan Khattab daga nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mazaji da yawa shi ma wannan hadisin yana nan a cikin Sahih Bukhari kitabu fadail as-sahaba juz'i na 7 shafi na 22 hadisi na 3662 ko bayan wannan wai shin masu sakin harshe akan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam shin anya suna da imani ma kuwa mutum yana da imani kuma lalle akwai gaskiya tare da shi in ya ki gaskata wayannan hadisan to ya zai kuma da ayoyin alqur'ani da ayoyin alqur'ani nan tun daga kan sahabbai radhiyallahu anhum a tafsirin sahabbai ma kamar irin sayyidina Abdullahi dan Abbas sun yadda cewa wayannan ayoyin da muka fadada zu duk suna magana ne akan sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu kuma duk abin da su wayannan masu raya miyagun maganganu akan sahabbai suke yi to manyan sahabban su ba komai tsakanin su soyayya ce da girmamawa ya ishe ka wannan cewa sayyidina Ali radiyallahu anhu sayyidina Ali dan Abu Talib radiyallahu anhu da kansa ƴaƴa biyu daga cikin ƴaƴansa yana sa musu Abu Bakar sau biyu yana haifar ɗa na miji ya sa mishi sunan sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu ta taɓa gaya wa wani ɗan shi'a wani sai ya ce ahab ai suna ne kawai daga cikin sunayen larabawa to in akwai gaba ko iya tsakanin sayyidina Ali da sayyidina Abu Bakar to ai akwai wasu sunayen larabawa da yawa me yasa bai sa wani sunan bai sanya na Abu Bakar kuma har sau biyu da ya sa ɗayan ɗiyarsu sai ya sake sa wa ɗayan kuma yana nan a cikin littafinsu littafin shi a mai suna al-irshad shafi na 186 haka nan ya zo a cikin nahjul balaga sayyidina Ali radiyallahu anhu da kansa yana magana akan sayyidina Abu Bakar da sayyidina Umar sai yake cewa lillahi bala'u fulan yace kai ina mamakin in jarrabawa da wani ya jure domin Allah wal arqawma al awada hakika ya tsaida tafarki wato ya tsaida tafarki duk wadanda suka karkace daga kan hanya ya dawo da su wadawal amada haka nan kuma ya magance duk wata karkata wa qamus sunnata haka nan ya tsaida sunna wakan lafar fitnata sannan kuma ya kauce wa fitina yana na cikin nahjul balaga juz'i na 2 shafi na 222 bisa sabanin malaman shi a wasu daga cikin su sun ce sayyidina Ali yana magana ne akan sayyidina Umar wasu kuma sun ce akan sayyidina Abu Bakar yake magana haka nan Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi ta hanyar al-Imam Muhammad ibn al-Hanafiya ɗan sayyidina Ali ne shi ma amma ba ta hanyar na Fadima ba bayan na Fadima ta bar duniya da wasu shekaru ma a zamanin halifancin sayyidina Abu Bakar ne da aka yaƙi Banu Hanifa ƙabilar su Musaylamatul Kazzab to daga cikin irin ganimomin yaƙi da aka samu akwai bayi daga cikin bayin ne aka samu wata wacce sayyidina Ali radiyallahu anhu ya sadaka da ita ta haifa mishi Muhammad ibn al-Hanafiya to Muhammad ibn al-Hanafiya yana magana yace na tambayi mahaifina sayyidina Ali kenan shin wane ne mafi alkhairi a cikin dukkan mutane bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina Ali ya ce mishi Abubakar sai na ce mishi daga Abubakar kuma sewa yace sai Umar to yace to ina tsoran kare kar sake tambaye shi yace ai sai Usman kawai sai na ce mishi kai yace daga Umar kuma sai kai yace ma ana illa rajulun minal muslimin yace ai ni ba wani bane face mutum ne kawai daga cikin sauran musulmi saboda tawazu Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi a cikin kitabu Fadail as-Sahaba juz'i na 7 shafi na 24 hadisi mai lamba 3671 bugun Darul Fatih haka ne Imam Ahmad dan Hanbal ya fitar da shi a cikin Fadail as-Sahaba juz'i na 1 shafi na 153 zuwa na 154 hadisi mai lamba 136 hakan akwai hadisi ta hanyar Abdullahi ibn Salama al-Buradi al-Kufi ya daga cikin malaman Kufa yake cewa naji sayyidina Ali radiyallahu anhu yana cewa khairun nasi ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr wa khairun nasi ba'da Abi Bakr Umar mai bincin dukkan mutane bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sayyidina Abu Bakr haka da mafi bincin dukkan mutane bayan sayyidina Abu Bakr shine Umar radiyallahu anhu shi ma na hadisin Ibn Majah ya fitar da shi a cikin muqaddimarsa babu fada'il sahaba fada'il Umar juz'i na 1 shafi na 39 hadisi na 106 haka nan an ruwaito labari daga gare shi mutawatir cewa wata rana yana kan minbari a garin Kufa shi sai na Ali kenan yana kan minbari ranar Juma'a yana fada khairu hadhihi ummati ba'da nabiha Abu Bakr thumma Umar mai bicin wannan al'ummar bayan annabinta shine Abu Bakr sannan sai Umar shi ma wannan Imam Ahmad dan Hanbali ya fitar da shi a cikin Fadailus Sahaba a wurare daban-daban misali a kan hadisi na 128 da 139 da kuma hadisi na 396 kuma an fitar da wannan hadisi ta hanyoyi sama da guda 80 sai na Ali radiyallahu anhu da bakinsa yake cewa ba za a zo min da wani wanda yake fifita ni a kan Abu Bakar da Umar ba face sai na yi masa duka wato sai na yi mishi bulala irin bulalar da ake wa mai kazafi shi ma wannan yana na a cikin kitabu Fadail as-Sahaba na Imam Ahmad dan Hanbali hadisi na 189 da kuma hadisi na 387 Ibrahim Sakir ya karɓo wannan hadisin cewa sayyidina Ali radiyallahu anhu bayan sayyidina Abu Bakar ya rasu bayan an wanke shi an sanya shi a makara an lullube shi haka da mayafi sayyidina Ali sai ya shigo yake cewa ma ahadun laqiyallaha bi sahifatin ahabba ilayya min hadhal musajja babu wani wanda zai sadu da Allah da wani littafin ayyuka wanda ya fi soyuwa gare ni fiye da wannan wanda ke kwance a cikin makaran nan ga sayyidina Abdullahi dan Ja'far dan Abu Talib radiyallahu anhuma kaga da shi da sayyidina Hassan da Husaini ƴaƴan maza suke saboda da Ja'far da sayyidina Ali radiyallahu anhu uwa ɗaya uba ɗaya su to shi ma kuma sahabi ne Abdullahi bin Ja'far sahabi ne yake cewa waliyuna Abu Bakr khairu khalifatin yace ai waliyin wato majibincinmu shine Abu Bakr mafificin halifa ne wato mafificin mai mai da gurbi ne arhamuhu bina wa ahanahu alaina yace mai yawan tausayi ne gare mu haka nan kuma mai yawan nuna kauna ne gare mu Imam al-Hakim ya fitar da wannan hadisi a cikin musnadarku juz'i na 3 shafi na 79 haka nan lalka'i ya fitar da shi a cikin sharhu usuli i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a juz'i na 7 shafi na 1378 hadisi mai lamba 2459. Hakanan al-Imam Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin wanda a cikin lissafin Shi'a Imamiyya suna cewa shine Imam na hudu a wajen su, an tambaye shi shin menene matsayin Abubakar da Umaru a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace kaman zalatihi mal yawm wa huma daji'a, yace kaman yadda dai suke a yanzu ga su gashi suna kwance guri ɗaya, to haka suke aka matsayin su yake a gun Annabi sallallahu alaihi wasallam, an ga ta zai faɗi wani abu daban amma ka ji abin da ya faɗa. Shi ma wannan lalka'i ya fitar da shi a cikin sharhu itiqadi ahli sunnati wal jama'a juz'i na 7 shafi na 388 hadisi mai lamba 2400. Al-Imam Muhammad al-Baqir bin Ali bin al-Husayn wanda ake cin shi Abu Ja'far al-Baqir shine limami na 5 a cikin limaman Shi'a, amma ba su wayan duka ba Shi'a fa suke ba, kawai in Shi'a ne da suka ɗebo sunan su suka maka su a cikin abubuwansu, amma su ba ruwansu da wannan abubuwan. An tambaye shi shin yaya kake ganin Abubakar da Umaru, shin sun tauye muku wani abu ne daga haƙƙinku ko kuma sun tafi da wani abu daga cikin haƙƙinku? Sai ce la wallazi anzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nazira, yace a'a wallahi basu zalunce mu basu tauye mana komai ba, ina rantsuwa da Ubangijin da ya saukar da Al-Qur'ani bisa bawansa domin ya zama mai gargadi ga dukkan talibai, ma zalamana basu zalunce mu ba a cikin haƙƙinmu. Mai tambayta shi yace sai na tambaye shi ja'alanillahu fidaka, Allah ya sanya ni zama fansa gare ka, fa atawallahu ma, yace shin yanzu na jibince su wato na riƙa jin soyayyar su da kuma jingina kaina zuwa gare su? Sai yace wai haka tawallahu ma, yace kai tanka ka so su ka girmama su kuma ka jibintar da su gare ka. Shi ma wannan lalka'i ya fitar da shi a cikin kitabu sharhi itiqadi ahli sunna hadisi mai lamba 2462. Haka nan an tambaye Ja'far as-Sadiq dan Muhammad al-Baqir wanda a wajen Shi'a Imamiyya shine na 6, da kansa yana cewa ma ya sirruni bi shafa'ati Abi Bakr radiyallahu anhu hadha al-amur zahaban, ya dafa wani al-amudi a cikin masallaci wato fila haka ta masallaci, in cewa a bani wannan abin wannan fila ta zama zinari a ce nawa ne, to ba zai faranta min rai kawai a ce ga na samu ceton Abubakar ba, wato yanzu ina cikin waɗanda sai na Abubakar zai ceta, haka wannan fa jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake faɗar wannan. Ja'far as-Sadiq dan Muhammad al-Baqir dan Ali Zainul Abidin dan Sayyidina Husaini dan Sayyidina Ali dan Nana Fatima radiyallahu anha ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to shine yake faɗar wannan magana, yana fatan samun ceton Sayyidina Abubakar, yake da bakin sa yake cewa Abubakar jaddi, yace Abubakar ai kakana ne, afa yasbur rajul jaddahu, shin mutun ya zagi kakansa? La nalatni shafa'atu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam in lam akun atawallahu ma wa abra'u min aduwihima, yace wallahi ceton Annabi Muhammad ba zai same ni ba, madakar bana jin ina kaunar Abubakar da Umaru, madakar bana kuma yin bara'a da makiyansu. Kaga wannan fa su ne waɗanda Shi'a Imamiyya suke ganin su tamkar alloli. Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisin a cikin Fada'ilus Sahaba juz'i na 1 shafi na 175 hadisi mai lamba 176, wanda ya ta hakikin littafin kuma yake cewa isnadinsa mai kyau ne. Hakanan al-Imam Abdullahi dan Imam Ahmad dan Hanbali ya mutu da shi a cikin as-sunna littafinsa shafi na 197, lalkai ya kawo shi a cikin sharhu itiqadi ahli sunna juz'i na bakwai shafi na 379 hadisi na 380 ay hadisi na 2465. Sayyidina Abubakar kakansa ne domin mahaifiyar shi ana ce mata Ummu Firwa. Ummu Firwa din nan yar Al-Qasim ne dan Muhammad dan Abubakar radiyallahu anhu. Shi ne fadar wannan mai fadar wannan maganar wato Ja'far as-Sadiq dan Muhammad al-Baqir. To kaga mahaifin shi Muhammad al-Baqir ya auri jikar Sayyidina Abubakar. To kaga wannan yana nuna mana kenan babu gaba babu kiyayya tsakanin da sahabbai da ahlul baiti alaihimus salam babu gaba babu kiyayya so san juna ne da girmama juna tsakankanin su duk wani wanda kaga yana fadar wani abu wanda ba wannan ba to san rai yake fada kaga shi bayan ma so da kauna da yake nunawa game da janibin Sayyidina Abubakar to yana ma umartar mutane su so Sayyidina Abubakar su girmama shi kuma su ji dantar da shi zuwa gare su ya zo a cikin Al-Kafi mafi ingancin littattafan Shi'a daga Imam Ja'far as-Sadiq cewa shi ya faɗa wata mata daga cikin ƴan Shi'a da ta tambaye shi game da Sayyidina Abubakar da Umaru shin ta iya ƙaunar su ta so su sai ya ce mata ki so su ki girmama su sai ce shin a ran alkiyama in gaya wa Ubangiji na idan na haɗu da shi cewa kai ka umarce ni in so Abubakar da Umaru ya ce ƙwarai kuwa shi ma wannan yana cikin Al-Kafi ɗin Ar-Rawda min Al-Kafi na Kalini ko kuma Kulaini ɗaya daga cikin wannan manyan malaman su shafi na 101 haka nan Imam Ahmad ya kawo shi a cikin Fada'il as-Sahaba juz'i na 1 shafi na 160 haka nan ga Zaidu dan Ali Zainul Abidina wanda shine Shi'a Zaidiya suke rabuwa zuwa gare shi Zaidu dan Ali Zainul Abidin yana cewa al-bara'atu min Abi Bakr wa Umar bara'atun min Ali alayhi salam yin bara'a daga Abu Bakar da Umaru wato yi musu bara'a to yin bara'a ne ga Sayyidina Ali alayhi salam shi ma wannan lalkai ya kawo a cikin sharu'i itiqadi ahli sunna da kansa Zainul dan Ali dan Zainul Abidin ne yake cewa Abu Bakar ne Siddiq Imam Shakir ai Abu Bakar as-Siddiq shine shugaban dukkan masu godewa Allah da Allah yake cewa wa sayajidillahu ash-shakirin al-imam Zaid dan Aliyu Zainul Abidin ne yake cewa bai taba jin wani daga cikin iyayen shi da kakannin shi yana yin sakin harshi ko yana yin bara'a daga Sayyidina Abubakar da Umaru ba tun da yake kamar yadda da kansu ɗin Shi'a wannan yana nan a cikin littafan su sai duk da su na boyewa ne ba su so a sani ba sa gaya wa ƙananan cikin su na biyar a duba cikin littafin Hashim Ma'ruf Al-Husaini Al-Intifadat Shi'iyya shafi na 497 to ala ayi halin dai saboda yanayin lokaci na ganin insha Allah za mu tsaya haka sai a karatu na gaba insha Allah za mu ji sauran abin da ya shafi tarihin Sayyidina Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu yau abin da muka tattauna a kai shi ne nasabar shi sunan shi darajojin shi da kuma yadda muqamin shi yake a gun ahlul baiti da kuma kaɗan daga cikin darajojin shi da suka zo a cikin alqur'ani da kuma sunnar annabi alaihi salatu wassalam wato cikin hadisi da fatan Allah ya ƙara mana so da ƙauna da girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara mana san sahabban shi da kuma koyi da su wajen bin Allah da manzansa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في المد الآن الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله